Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan hantsin ranar Talata 9 ga watan Afrilun 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. Ko kuma BOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi Ghana za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa ofishin jakadancin Amurka da ke jamhuriyar Niger tare da haɗin gwiwar wata ƙungiya mai zaman kanta sun horar da wasu 'yan mata a Damagaram. Sannan Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridun Niger da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya tsige shugaban sashin 'yan sandan ciki wanda shine sashin da ke kare shi da iyalinsa da kuma shugabannin Amurka na da. Kafafen yaɗa labaran Amurka da dama sun bayar da rahoto jiya Litinin mai cewa shugaba Trump ya umarci muƙaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney da ya salami shugaban sashin 'yan sandan ciki ɗin Randolph Ellis, wanda Trump ɗin ne da kansa ya naɗa shi kuma ya kasance kan wannan matsayin na tsawon shekaru biyu. Babu wani bayani ga jama'a game da dalilin sallamarsa. Mai magana da yawun fadar White House Sarah Sanders ta ce Ellis a ta bakinta ya yi aiki sosai a wannan sashin na tsawon shekaru biyu, kuma shugaban ƙasa yana mai cike da godiya gare shi saboda tsawon shekaru 40 da ya kwashi yana bauta ma ƙasar, nan gaba kaɗan zai bar ofis ɗin. Ta ce shugaba Trump ya gabatar da sunan James Murray, wanda daɗaɗɗen ɗan sandan ciki ne, a matsayin wanda zai zama sabon shugaban sashin daga watan gobe. An kama wani mazaunin jihar Maryland da ake zargi da shirya wani harin ta'addanci shigen na masu ra'ayin ISIS, wanda ya haɗa da markaɗe mutane da motar ɗaukar kaya. Masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin tarayya na shirin gabatar da wata buƙata ga alƙali ta a hana bili ma mutumin mai suna Randall Henry, ɗan shekaru 28 da haihuwa da ke unguwar Germantown ta jihar Maryland, a yayin gurfanar da shi a kotu a yau ɗin nan Talata. Za su kafa hujja da cewa Mr. Henry na iya zama barazana ga al'umma idan ya shiga jirgin sama. Masu gabatar da ƙarar sun yi zargin cewa Henry ya sato wata motar ɗaukar kaya daga wani rukunin kantunan da ke wajen birnin Washington a watan jiya, ya yi ta tuka motar yana neman mutanen da zai markaɗe. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumomin Libya sun rufe filin jirgin sama ɗaya tilo da ake amfani da shi a Tripoli bayan wani harin da aka kai da jirgin sama jiya Litinin, a yayin da ake ci gaba da fafatawa kan iko da birnin na Tripoli tsakanin ɓangarorin mayaƙa biyu da ke gaba da juna. Jami'an tsaro da ke filin jirgin sama Matiga da ke gabashin babban birnin ƙasar ta Libya sun ce zuwa yanzu dai babu wani sashi da ya ɗau alhakin kai harin, wanda ya ɓarraka hanyar da jirage ke gudu a kai amma bai raunata kowa ba. Dakarun da ke biyayya ga gwamnatin wato kwamandan soji janar Khalifa Haftar sun ci gaba da dannawa duniyar ɓace babban birnin ƙasar. Firayim Ministan Libya mai samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya Fayez Sarraj ya kira matakin na janar Haftar yunkurin juyin mulki. Da alamar dai Haftar da dakarunsa sun kafu sosai a bayan garin Tripoli. To amma Sarraj ya ce a shirye sojojin ƙasar suke su tunkare su. Wani harin da aka kai a wajen Kabul babban birnin ƙasar Afghanistan ya yi sanadin mutuwar sojojin Amurka uku da wani ɗan kwangila shi ma Amurki, a cewar rundunar sojin Amurka. Ƙungiyar Taliban ta yi ikirarin ɗaukar nauyin harin na jiya Litinin. Mai magana da yawun gamayyar sojin Amurka da Afghanistan, Kanar David Butler, ya gaya muryar Amurka cewa wata mota shake da bomb ce ta tarwatse daura da wata tawagar motocin sintiri a kusa da sansanin sojin Bagram wanda shine sansanin sojin Amurka a mafi girma a kasar sansanin na da tazarar kilomita 50 arewa da birnin Kabul sojojin Amurka sun kwashi wasu sojojin kuma na Amurka guda uku da suka ji raunuka suka kai su asibiti amma Butula ya ce yanzu halin da ake ciki sojojin uku suna samun sauki ofishin dake kula da yan wato ofishin dake kula da yancin dan adam na majalisar dinkin duniya ya ce akwai fargabar yuwar an kashe dimbin musulmi yan kabilar Rohingya a wani harin da jirgin sama mai saukar ungulu na sojojin Myanmar ya kai a makon jiya sabanin adadin da aka bayar na cewa mutane bakwai ne mai magana da yawun babban kwamishina mai kula da harkokin yancin dan adam na majalisar dinkin duniya Rabina Shamdasani ta ce yanzu muna samun rahotanni dake nuna cewa da alamar adadin yafi haka sosai mun samu wasu rahotannin da ba mu tantance ba dake nuna cewa adadin ya kai ma 30 wasu mazauna kauyen Batudan sun ce wani jirgin sama mai saukar ungulu na soji ne ya kai hari kan wani gungun ɗan kabilar Rohingya waɗanda ke tare itacen gora ranar Alhamis a karin farko Amurka za ta ayyana wani bangare na gwamnatin wata ƙasa a matsayin kungiyar ta'addanci inda wannan matakin zai shafi rundunar juyin juyi halin Iran wadda wannan rukunin ne bangaren tsaro mafi karfi a gwamnatin jamhuriyar Islama ta Iran wannan matakin wanda ba a taba daukar irinsa ba wanda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ce ke jagoranta ya biyo bayan la'akari da cewa Iran ba kawai ƙasa ce mai daukar nauyin ayyukan ta'addanci ba amma rundunar ta juyin juya halin Iran na taka rawa kai tsaye a harkokin ta'addanci da bayar da kuɗin aikatawa da kuma yaɗa manufofin ta'addanci a matsayin hanyar raya manufofinta a cewar shugaba Donald Trump a wata rubutacciyar takarda ya ƙara da cewa rundunar ta juyin juya hali ita ce kafar da gwamnatin Iran ke amfani da ita wajen bayar da umarni da kuma aiwatar da harkokin ta'addanci a matakin ƙasa da ƙasa ƙasar Iran ta maida martani jiya Litinin ta wajen sa sunan rundunar sojin Amurka cikin jerin sunayen waɗanda ta ayyana a matsayin ƴan ta'adda tun da farko Manjo General Muhammad Ali Jafari na rundunar ta sojin Iran ya yi gargaɗin cewa sojojin Amurka da ke gabar ta tsakiya ba za su samu natsuwa ba muddin gwamnatin wato Trump ta ɗau wannan matakin kan rundunar juyin juya halin Iran
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma za mu fara ne daga jamhuriyar Niger inda ofishin jakadancin Amurka dake kasar tare da haɗin gwiwar wata kungiya mai zaman kanta da take horar da mata kan yadda za su kafa masana'antu da kuma horon harkokin kwallon kafar mata ta ba wasu mata da 'yan mata horo a Damagaram ga wakiliyanmu Tamar Abadi da cikakken rahoton daga Damagaram
Cynthia Fabi ita ce daraktan gidan raya al'adun kasar Amurka a Niger ta ce hulɗar su da Niger ba tun yau take ba
Aide investera plus de 110 millions de dollars dans la région de l'air au cours de 5 prochaines années dans des programmes d'agriculture et de résilience.
Kumar bunƙasa ci gaban kasashe reset ta zabi jihar Damagaram don tallafa ma al'umma inda za ta zuba fiye da miliyan 110 na dala Amurka a shekaru biyar masu zuwa a fannin noma da sauran ayyuka.
Pour l'entrepreneuriat, car c'est le moteur de la croissance et du développement économique.
Amurka tana ba harkar kafa masana'antu muhimmanci wanda shine zai haɓaka tattalin arziki.
Les largement reconnues que les femmes, en particulier, sont une force majeure de la vitalité économique de cette région.
Mata kuma su ne gimshikin da za su taka rawa a harkar tattalin arzikin na jihar Damagaram.
On Gmail, DSET, Notre Programme de Leadership Sportif a formé 400 filles à travers le Niger.
Shekara ta 2017, wannan tsari ya hori mata 400 a Niger.
Les États-Unis soutiennent également les femmes entrepreneurs et organisent des ateliers pour les aider à développer leurs entreprises.
Amurka tana tallafa ma mata masu masana'antu ta hanyar ba su horo don su inganta sana'arsu.
L'ambassade of Egomont de nombreux programmes d'échange passionnant qui permettent aux étudiants et aux professionnels d'apprendre des autres aux États-Unis.
Ofishin jakadancin na Amurka kuma yana ba dalibai damar samun gurbin karatu a kasar ta Amurka. Madam Assalama Grema ita ce shugabar kwamitin kungiyar ci gaban ƴan mata ta bayyana dalilin su kamar haka.
Shine ni da ke president kin kunje da jinsi da mu kokowa mu dai mu gani iya mata su ci gaba saboda ni saboda bambanci da muka kula da shi bisa kan karatu bisa kan horo da bambanci da suke rayuwa shi tsakanin su da iya maza amma sai din bisa shi ne ke makamuna musu zo tare da mu yadda da abubuwan da muke yi da kan koran iya mata yau suka zo tare da mu har dandan da mu kai sai makama iya mata na shi har dandan
su ma dai ƴan matan da aka ba horan sun gamsu
umman har umar mamma wannan horo gaskiya mun ji dadin shi bisa kan yadda mace za ta yi ta dora sana'ar ta kanta da kuma idan abin ya dore ta samu tallafi a wani guri
Fatima Alawali gaskiya wannan horo yayi kyau kuma mun ji dadi sosai sosai kuma kan mu ya waye akan abubuwan da suka faru kamar sun ji kan mutum yana iya bude kungiya tashi kuma sana'antarka kana iya kirkira taka ta kanka bisa kwallo ka abinda kai niyyayin abinda zaka sarrafa ka gudda shi waje dan mu samu mu mata mu samu karuwa da yawa.
Dr. Bashir Sabo babban magajin gari na da'irar Damagaran yayi bayani game da yarjejeniyar da suka sawa hannu.
Muka zo muka karasa hannu bisa kan wannan dan a karafa zumunci kuma a karfafa ma matasa halin da zasu zo su koyi aiki. Wannan abu ne mai muhimmanci.
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Tamar Abari kafin mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Tonight.
Madalla, ga Baba Yakubu makeri da shirinmu na gaba.
Matafiya, a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne shirin adawun lafiya ke kawo ƙarshen hirar da ya faro da Isa Ali na wata ƙungiya ta Vision for Alternative Development VAD a taƙaice akan wasu munanan hatsarin motoci guda biyu da suka yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 100 a rana ɗaya, lamarin da ya tada hankalin al'umman ƙasar Ghana, kuma gwamnati na ɗaukan ƙarin matakai domin daƙile yawan hatsarin a ƙasar. Isa Ali ya ci gaba da bayaninsa ne akan matakan da hukumar Road Safety ta Ghana take ɗauka, yana mai cewa
akwai wani na'uran da ake ce speed gun kenan, bindigan da wasu ba bindigan halbawa bane, yana nan dai alama kamar bindiga ne, in dai mota na gudu in an ka nuna an ka je buga yana iya ya gwada ma yan sanda irin gudun da wannan mota
ke, wato na'uran da ke tantance gudun da direba ke yi da mota kenan,
ke yi kenan. So ko ma yan ko dan sanda na nisa da shi ai ya buga wannan na'urar zai iya ya gane irin gudun da motoci wannan mota ke yi. Gaskiya masala ne sosai da ba mu duba ba, don ka duba in ka duba yanda statistics ke tafiya yana nuna cewa kamar gaskiya shirin da ake yi a duba yanda za a yi a rage, sai mu ce a rage hasari kan accident na hasari kan hanya, gaskiya ba ragewa yake yi ba karuwa take yi.
To ka san Ghana na da wata al'ada da abu ta da abu ya faru yanzu ne sai ka ji kowa na magana gwamnati na fitar da mataki da sauransu, to amma kuma da an kwana biyu sai ka ji magana ta je ta kwanta. Kana ganin waɗannan matakan da gwamnati take ɗauka za a iya a ci gaba a aiwatar da su?
Kaga maganar da kai gaskiya ne, wani lokaci kamar da na gaya maka wani lokaci an sanar da mu cewa kamar za a kowane shekara za a ba National Road Safety Commission miliyon na Ghana 6.5 million kina, an ka ce za a ba su, to za a ba su su yi aiki. Sannan kuma gashi kuma shekaran jiya da kuma muna ji kamar za a ba su kuma sai mu ce biliyon daya kina na Ghana City, bi ma'ana kaga manya na magana gwamnati ita yi magana ba ta cika alkawali, ta gani ba a cika alkawali yana kama na matsala sosai. Indai ana gaskiya ana cika alkawali da ba mu samu irin matsalolin da muke samu ga da ba mu ce wai gaskiya ba a samu asari kan hanya ba, ana iya a samu amma gaskiya ba a samunta kamar yadda muke samun ta haka. Kaga gwamnati ba ta cikawa, kuma kaga sai mu ce kuma wani laifi kuma na wurin mu, sai mu ce mu yan gari, kaga in gwamnati ta yi alkawali haka ko ce mu ma yan kungiyoyi kenan da zaman kanmu ya fi mu yi kokari in ya so abinda Turawa ke ce mu ma mu monitor mu bincike mu
su ku rika sa ido akan abubuwan da gwamnati ke
faɗi, mu sa ido kai alkawuran da gwamnati ta yi ta cika ko ba ta cika ba, mu ma gaskiya wurin muna da rauni saboda shi laifin da gwamnati na da laifi, amma mu ma sai mu ce mu ma kungiyoyin da ke zaman kanmu da kuma yan gari citizen kuma kenan yan kasa kuma wurin na gaskiya kokari ba mu da kokari wurin. Kaga yanzu da hasari ta taso yanzu mu duka muna tambaya gaskiya kudi an ba su ba ba su ba, kuma alama na nan ba a ba su ba, kaga mu ma ya fi mu yi kokari ya so mu tsaya akan gwamnati sai ta ci gaba da wannan ya ci gaba da haka nan ne yanzu haka nan zuwa kwana biyu sai ka ga kamar an manta da irin matsalolin da sai in sabo ta tashi kuma sai ka ga kamar an tashi kuma ana yawan maganganu kai gaskiya yana kawo damuwa sosai. Za mu yi kokari ya so mu tsaya akan kafa mu yi kokari mu gan cewa kamar an cika alƙawarin.
Kana da alƙaluman hatsira ko kuma mutuwar da aka yi ta hatsirar mota a cikin farko ko kuma ce yanzu da wata na uku ke karewa a cikin wannan shekara?
Yanzu ba mu samu wannan cikakken sai mu ce statistics ba, amma mun ka duba yan sanda gaskiya da sun ka duba da yan sanda mun sun ka duba suna nuna cewa kama shekaran da ta wuce sai mu ce 20 statistics ne kenan kan 2018 mun ka duba da wanda mun ka samu 2019 akwai alama cewa kama gaskiya hasarin nan tana hawa sama ne kaga ni wannan matsala kenan wannan azama mana damuwa na duba in yaso in baka wannan statistics da muke samu kan batun hasarin kan mota
madalla anan ne kuma muka kawo karshen hirar mu da Isa Ali babban daraktan zantarwar kungiyar Vision for Alternative Development VALD a takaice a mako mai zuwa kuma zamu zo muku da wani shiri mai kayatarwa yanzu a madadin shi Isa Ali na kungiyar VALD da ma daukacin ma'aikatan sashi Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
Madalla gaida baba Yakubu Makeri yanzu kuma ga tarihin wasu jaridun jamhuriyar Niger
Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta rawaito cewa hukumomin Algeria sun tuso kayar wasu bakin haure kimanin 225 zuwa jamhuriyar Niger a makon jiya galibin su ƴan asalin yankin Zander ko da yake 28 daga cikin su ƴaƴan wasu kasashen waje ne jaridar ta ce da isar waɗannan ƴan tilani a Gades hukumomin yankin da haɗin gwiwar abokan hulɗa sun ba su kulawar da ta dace kafin daga bisani a dauke su zuwa garuruwan su na asali jaridar Lankitar na cewa gwamnatin jamhuriyar Niger na ci gaba da daukan matakan tafko jagoran ƴan adawa Hamma Amadu dake gudun hijira a waje bayan jamhuriyar Benin a can farko shugaba Muhammadu Isuhu ya buƙaci haɗin kan ƴan sandan ilahirin kasashe mambobin Interpol su kamo shugaban na jam'iyyar Model Lumana don damƙa shi a hannun jami'an tsaron Niger inda wani hukuncin kotu ke jiransa jaridar Le Courrier ta bayyana cewa kamfanin Relimar na kasar Spain ko kuma Spain ya fara yunkurin maka hukumomin Niger a wata kotun kasa da kasa saboda zargin su da saba alƙawalin da ya shafi wata kwangilar gine-gine a birnin Yamai jaridar ta ce manyan benaye ne ya kamata kamfanin ya gina a matsayin ofisoshin wasu mambobin gwamnatin Niger a unguwar da ake kira Cas Almand sai dai haka kwatsam aka ji labarin an damƙa hilin ginin a hannun wani kusan jam'iyyar PNDS mai mulki domin ya gina otel mafari kenan Relimar ya ce ba za ta sabu ba mu rufe da jaridar Le Canard de Chine wacce yake cewa gwamnatin Niger da haɗin gwiwar asusun majalisar ɗinkin duniya mai kula da tallafawa yara wato UNICEF sun kaddamar da wani tsarin aikin inganta rayuwar yara kimanin miliyan 110 na sefa ne bangarorin suka sha alwashin kashewa a tsawon shekaru uku a ƙarƙashin wani program ɗin musamman da ke hangen kare haƙoƙin yara ƙanana a nan Niger inji jaridar Le Canard de Chine Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule, sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, jirage da yawon da an yi suna ne gamba da ran fatoskun daga tsohon kasu a garin fatoskun. A yau mai so mai kira da jan hankali zuwa ga ɗan'uwan al'umma da cewa don Allah don Annabi mu kiyaye wajen neman abincin da muke kai wa iyalanmu abincin da muke ci da muke ba wa 'ya'yanmu saboda yanzu sha'anin nema ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a hankalin su ya dusashe hankalin su ya ɗauke a kan neman kuɗi ko ta halin kaka ya ce haram ya ce halak don haka ina kira ga al'umma cewa duk kuɗin da za ka samu ta hanyar haramin to fa aikin banza ne ko ka same shi ba zai amfanar da kai ba ba lallai ba ne Allah ya ba ka ikon kyautatawa da jin daɗi. Don haka ɗan uwana, mu kiyaye wajen neman da muke yi, mu kiyaye halal, mu kiyaye neman halal. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mugora Kampala Malama Dore jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau, hakika gwamnatin Najeriya tana kokari wajen samun zaman lafiya a jihar Zamfara da Kaduna da kuma wasu jihohi da ake wannan kashe-kashe. Kuma ina kira ga masu aikata wannan abu, musulmi ne dai ko su kirista ne, ya kamata su kammaci halin da suka jefa al'ummar jihohi mai guda biyu a ciki, kuma su sani za su koma ga Allah.
Assalamu alaikum VOA, mai magana Al-Rab tana gaskiya. Babban Odita General na ƙungiyar muryar talaka na Najeriya zan yi kira ga Shugaba Buhari tare da gwamnatin jihar Zamfara da kuwa Allah da Annabi su dawo al'ummar jihar Zamfara ɗauki saboda mummunan halin tsakanika yadda take ciki, wanda ‘yan fashi suka dame su da masu garkuwa da mutane da maharama su kai wa garuruwan hari. Wannan babban abubuwan da suke ne babban abun damuwa ne, kuma ya kamata gwamnati ta kare rayukan al'umma. Sun wanke kula da sai mutum da raba da hanyar Kaduna zuwa Abuja, ya kamata a zama gagara ba dau da hanyoyi yanzu da yawa wanda mutane sun tsaura kai mutu. Ya kamata gwamnati ta tabbatar da tsaro, ta kare al'umma, da kuma ta tsaya wa manyan ma'aikata a samu zaman lafiya.
Salamu alaikum biyu a Amerika. Ana Abubakar Fulani daga Tumawal da karamar hukumar da kuma wasu jihar ke tarayyar Najeriya. Amma yanzu ina kira kuwa daga Bega a jihar Kebbi. Ina kira da hukuma don Allah a samu agaji a jihar Zamfara. Sabili da in bi ni da dacewa lai suna tattar wasu mutane. Aiki muna bakin jiya ka wallahi ɗan gudun hijira sun bar zuwa unguwanni da dama. Don Allah hukuma ta yi gaggawan ɗaukan wannan.
Kafin mu sallama ga labarai amma a takaice.
To a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya tsige shugaban sashin 'yan sandan ciki wanda shine sashin da ke kare shi da iyalinsa da kuma shugabannin Amurka na da. An kama wani mazaunin jihar Maryland da ake zargi da shirya wani harin ta'addanci shigen na masu ra'ayin ISIS wanda ya hada da markaɗe mutane da motar ɗaukar kaya. Wani harin da aka kai a wajen Kabul babban birnin kasar Afghanistan ya yi sanadin mutuwar sojojin Amurka uku da wani ɗan kwangila shi ma ba Amurka a cewar rundunar sojin Amurka.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu, ciki har da shirin noma na Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labarai, da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin, da ma injiniyanmu na yau Darrell Smith, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa a wuni lafiya.